Gwamnatin Najeriya da ta kaɗi ta wakar ƙasar Jamus neman bogi sama da 39 jigilan kayayyakin al'adun daga cikin ƙasar ta, ta bayyana mahimmancin maido da su cikin Najeriya ne a lokacin karɓansu a hukumance a cikin ginin ma'aikatar harkokin wajen ta da ke birnin tarayya Abuja. A yayin taron mayar da kayayyakin tarihin ministan harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock ta ce waɗannan kayayyakin tarihin na da mahimmancin gaske saboda alama ce na tuna baya da irin tafiya da aka yi a gwamman shekaru da suka gabata, inda ta yi godiya ga haɗin gwiwa da kasar ta da Najeriya suka samu dangannin wannan muhimmiyar rana.
Throughout we see our past and we learn about the road we have traveled as men, women, but also as nation, as people. That's why we are not returning mere objects to the Nigerian people today. We have learned from you within the last years. What we are returning is a part of your history.
Baerbock ta ƙara da cewa gwamnatin ƙasar ta tabbatar da maido wa Najeriya waɗannan kayayyakin tarihin ne saboda hakan na da muhimmanci ga ci gaban tsarin mulkin demokradiyya a duniya.
We have made it a priority to pursue this path, but this shows also the strength of democracy. Therefore, thank you very much for the joint work we have done here together.
Jakadan Najeriya ƙasar Jamus Yusuf ne ta batuga ya bayyana farin cikinsa a lokacin mayar da kayayyakin al'adun a cikin Abuja.
Gaskiya an sha fama, sai ana cizawa ne ana hurawa a lokacin da ake wannan gogurmaya, nuna da muƙabala da lallami da tada jijiyar waya duk a yi. Amma alhamdulillahi yau ga su sun iso Najeriya, sannan kuma muna fatan cewa sauran ƙasashe za su yi koyi da ƙasar Jamus da suka yi wannan karamci, suka kuma fahimci muhimmancin duba abubuwa da aka yi wanda ba su dace ba na zamanin mulkin mallaka. Suka ga ya cancanta duk da cewa ba su suka ɗauke su daga Najeriya ba, sai ya suka yi daga hannun Turawa Ingila, cewa ya kamata lalle su dawo da su, kuma an dawo da su. Da wasu daga cikin su sun yi sama da shekara 500 da yi, sannan kuma hanya ce
zai sa mu ma kanmu mu koma mu dau tarihin mu da koyar da tarihi abu mai muhimmanci a makarantun mu. Sai kina iya tunawa akwai lokacin da aka daina ma koyar da tarihi a Najeriya gabaki ɗaya.
A nasa bangare, shugaban hukumar kula da ajiye kayayyakin al'adun gargajiya ta Najeriya Farfesa Abbai Fatijani ya ce
wato wannan babban lokaci ne wanda zamu nuna jin dadin mu. Wannan shine tarihi wanda yake arbuce, wanda yaran mu da jikokin mu masu tasowa za su zo su gani. Abin alfahari ne mu ga cewa kayayyakin al'adun gargajiya na masarautar Benin kenan, wanda aka sace shekaru 125 da suka wuce, wato yaran mu ba su san da wayannan kayayyaki ba, ba su san da tarihin su ba, ba su san da kayayyakin al'adun gargajiyar su ba. Amma yau gashi mun samu Jamus ta dawo mana da kayayyakin nan, to abu ne wanda yake muna jin daɗi, kuma muna ga wannan hanya ce wanda yaranmu da jikokinmu da sauran al'ummarmu za su ga su san yadda abubuwa na gargajiya suke a masarautar Benin, da kuma yadda waɗannan mutane suke tafiyar da abubuwa su na harkokin su na yau da gobe. Saboda waɗannan kayayyakin al'adun gargajiya ba wai abu ne wanda an ajiye su don saboda sha'awa ko yara wurare ba, a'a, waɗannan kayayyakin na tarihi wanda ya shafi rayuwarsu, addininsu da sauransu.
A cewar hukumomin Najeriya, an kiyasta cewa kasar Ingila ta sace sama da kayayyakin al'adun gargajiyar kasa 5,000 a lokacin da take wa kasar mulkin mallaka, kuma a baya-bayan nan gwamnatin kasar Jamus ta sha alwashin maido wa Najeriya kayayyakin al'adun nata 1,000 a shekaru masu zuwa. Idan ana iya tunawa, gwamnatin Najeriya ma ta ƙara ba da himma a aikin tabbatar da dawo da sauran kayayyakin al'adun ta da ke makale a wasu ƙasashen waje. Ima Abdullahi, Umar, Amurka, daga Abuja, Nigeria.